masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
da fatar an waye gari lafiya dago ma an tashi lafiya
lafiya kalau alheri ya wurin naku
lafiya limi ya new york
alhamdulillah muna nan lafiya kalau
yawa to dago ma yau na tashi komowa wannan tambaya menene ya dauki hankalin ku a amurka da kuma new york a wannan mako
gaskiya ne wato babban labari da na amurka shine hukumar da ake yi wa tsohon shugaban kasar Amurka Donald Trump na aikata laifi da ake zargin shi gaba da wani kudin toshiya ga wata yar fina-finan batsa a nan Amurka kuma ranar Alhamis masu shari'a suka fito da wannan hukuncin na tuhumarsa to wannan batu ya dauke hankali saboda kin san Trump mutum ne mai farin jini kwarai da gaske wurin mutane da dama
haka
lokacin da aka ce alkalin abun nan gundumar Manhattan za su tabbatar da hukunci a kansa ne aka fara samun cicirin do masa magoya bayansa suka taru a harabar kotu to ana haka ashe ba ranan za a bada wannan hukunci ba kashi gari da kotu ta zauna su kuma masu ra'ayin a dora mai wannan laifin su kuma suka zo suka taru a kotu aka ta je hayaniya tsakanin masu son shi da waɗanda kuma ba sa ra'ayin shi to lalle an samu wannan abu da ko ranar Alhamis ma da aka bada wannan hukunci na tuhumar sa to an samu bangarorin biyu sun fito kowa na hayaniya a tsakiyar birnin Manhattan inda ake cewa Times Square so wannan shine babban labari da ya dauki hankalin kowa a nan America
to naga kuma nagoma naga bayanai na nuni da cewa tun lokacin da aka sanar da tuhumar shi nan ma sai ya zama wata dama ta samun karin samun goyen baya da kuma neman kudaden tallafa ma yakin neman zaben shi ana ta kara bada gudunmuwa so za mu ci gaba da sa ido akan wannan lamari da ya zama na tarihi a siyasar Amurka baki daya to bari mu bude wannan babin da mika gaisuwa ta Aziya da ta fito daga hannun Mahmud Salihu kauren namo da jihar Zamfara wanda yake mika gaisuwa ta Aziya ga iyalan Bello dan madani ne yankan farce kauren namo da wanda Allah ya yi wa rasuwa aka kuma riga aka yi jana'izar sa to shi dai malam Bello dan madani ya kasance ne matukar sauraron gidan rediyon nan na murya Amurka na tsawon shekaru masu yawa ko to da fatan Allah ya kanci da rahama ya baiwa yan uwa da abokan arziki hakurin wannan rashin amin
amin suma amin to akwai wata gaisuwar ta'aziyya kuma zuwa ga malam Muhammad Kabiru kenan a garin Argungu malam Kabiru Sela wanda Allah ya yi matarsa rasuwa wasu yan kwanaki baya da suka wuce muna mika mai ta'aziyya Allah ya kanta ya ba iyali hakuri
to amin sun mu amin
akwai kadar na shi da rafani
da zumunci daga Abubakar Salisu a Rikime Fataskum jihar Yobe Najeriya wanda yake mika gaisuwar sada zumunci ga Isa Lawal Girgis da Abba Benbag Guru sai Aminu Adamu Malam Maduri da Isa Ramin Ramin Hudu Haɗeja Allah ya sa haka yake Amin Usman Shitu Mahuta da Hamisu Alhaji Audu da Gambo Barau Fataskum da Dauda Hudun Guru sai Abba Sa'ad Mahuta da Abubakar Kawu Girgir da kuma Comrade Arma Ya'u Guru sai kuma wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Bala Muhammad Dambam na kungiyar murya talaka wanda yake yana so a mika mishi gaisuwar sada zumunci ga Musa Bol Dambam da Kadiri mai sai da ice Dambam sai Ashiru dan Hajiya mai shago Dambam da Alhaji Shehu Gwani Dambam sai Alhaji Zuberu Iyan Dambam da Ahmed Aliyu Jalam kwamitinan ruwa na jihar Bauchi da Baba Yakubu Yayarin Yami Dambam Ali ta haka
ai hazance eh
ai ta so ni ba ta ke Baba Yakubu make da yake to a ce yake Baba Yakubu
yo wani
telefon ana ce ni wani takwararka ne na kurkusa sai kuma Sani Umar Ciyaman na kungiyar Gamayya Dambam da Allah Ramma Malam Muntari unguwar Kandahar Fataskum sai Baba Neblo Dambam ya kuma ce yana mika gaisuwa ta musamman ga ma'aikatan sashen Hausa da fatar an tashi lafiya
to sai wannan gaisuwar sada zumunci ta bari huce ta fito daga Malam Habib Mai Nasara shugaban kwalejin aikin noma da lafiyar dabbobi a Bakura jihar Zamfara yace yana mika gaisuwa da fatan alheri zuwa ga iyalansa kamar wato mamar Hafiz da mamar Amira da Hafiz da Kamal da Afan da Fatima Amira da kuma Ramlan da kuma yayarsa sai kuma gaisuwa zuwa ga Sami Taylor Nasarawa Burkullu da kuma abokinsa da kuma Murtala Chief Taylor Nasarawa Burkullu da fatar duk suna cikin koshin lafiya to sai kuma gaisuwa a bari huce ta fito daga Alhaji Lukman Abba shugaban kamfanin Lux Spring Water a birnin Kumasi yace yana gaida Baba Karami Abbas da Malam Lawan Abbas da Umar Abbas sai kuma Suleiman Tsoho Salga da matansa Sayyida Zina ma'aikacin Zuriya FM da kuma Hajiya Zubaida na gidan BBC sai kuma yar uwarsa Hajiya Aji kanwan sarkin Katoshi da kuma ma'aikata na Lux Spring Water baki daya akwai gaisuwar a bari huce ta fito daga Musa Malam Indu Kazawani Jar yace yana gaida babawo mai aduwa da babaye mai shayi Kazawai da Ibrahim Manzozo Kazawai da Alhaji Ali Kazawai sai kuma Alhaji Ado Abdu Madu Kazawai da kuma Mansur Abdu Taylor Kazawai da daukacin ma'aikatar VOA Hausa sai kuma gaisuwa da ta fito daga Usman Abdu Mani Butti jihar Jifa a jamhuriyar Niger yace assalamu alaikum VOA Hausa filin a bari huce da Allah ku isa mun da sakon gaisuwa kamar haka gaisuwa zuwa ga Ibrahim Azzi Kuswa Zaria da Nazifi Ibrahim Sakkwato sai Abdulkadir Aliyu Maiga da Haruna Eskulani Kwara da Sanusi yayan Ummul Khairi dan Mali da Alhaji Umar Jahar Jifa da Mustafa Abdu Butti da Rahman Abdu Butti da Gabto Abdu Butti sai kuma Sha'ibu Usman Alish Butti da Suleiman Mai Akwai Butti da Isa Gera Haruwanka a Butti da daukacin ma'aikatan sashen Hausa baki daya da fatan kowa ya waye gari lafiya
to amin kuma amin
Na
Babu, wannan wannan waka da kake ji fa dan tsano ne ake baku ainihin shirin waka ce da zamu buga a shirin kallabi shiri na musamman na matan nan da muka fara mako da ya shige wannan agoba ne zai zamu gabatar da shiri na bito ita ce kallabi a wannan shiri
ta wannan mako ba wai ya kallabi
yawa ita ce kallabin da ta bakwanci shirin kallabi na kallabin mawaƙiya da ta bakunci shirin kallabi na wannan makon to gobe idan Allah ya nuna mu da ƙarfe 9 da rabi na yamma a gogon Najeriya za mu gabatar da ƙarin waƙoƙinta da kuma dogon hira da aka yi da ita a wannan shirin kamar yadda za ka ji ɗan tsunkulan wannan hira
sunana Rashida da yanzu ne ana nuna yanke Rashida Alfahar mawaka ina nan a Zandar nake kuma aiki na ina harkar waka 2010 na fara waka waka ni dai akwai wani da ake ce mishi Haske M amma da kalani ce ne Haske M ake ce mishi kullum ina ganin shi a tele da wata ƴar'uwata yanda sunan ta tana zuwa wuri shi nake ina ganin ku a tele kuna zuwa kuna harka waka nake a wurin wannan naku nake sai in je in ganin shi abin da yana burge ni takai ni haka dai ina zuwa dai ina leka ba su sanin ma tahiyata ke da inda Allah dai ce zaka ci abinci sai kai shi a hankali wata rai ce ke ba kuwa biki zan waki waka nace waka iyawa ne yace haka nan ma zo a gwada ai kowa da yi yake koyo ki zo ki waka sai nayi wata ya gwada mini wani kidi in waka sama sai nayi ne me suna kamar matso ka ga taku na Rashida wanda waka ita ce na fara yi
kenan dai
waka soyayya da ita na yi fara har suka so su sa mini Rashida taku kamar Rashida taku ce da yanzu dai da na koma waka siyasa ina bar wannan sunan na harka waka wai sunan waka da aka sa mini na soyayya sai na koma Rashida Alfahar waka
to kuma daga nan wa kuma sai yaya aka yi halkita har waka
so ban tabi kenan babu kamar yadda muka ce sai a biyo ba shirin kallabi
akwai abin saurari kwarai a
radar da ta a biyo ba shirin kallabi gobe domin jin cikakke wannan hira ta wannan fitaccen mawaƙiya a jamhuriyar Niger kamar yadda muka sanar a cikin tallace-tallacen mu kowace mace tana iya shigowa wannan shirin idan ana da sha'awar shiga za a iya aiko da sako a sashen Hausa na muryar Amurka ko kuma a tuntuɓi wakilan mu a duk inda suke a fadin
haka
to baba yau dama tunda na fito Najeriya nike
baki kawo mana karabar Najeriya ba
yauwa na gaba yusu mamman da nasara da malika sai na kai karar su wurin na gwamma a wannan shirin
to
ai na sha dariya kai na gasantin alasan bala ai dan kenkeren nan ba san bala'in
kike ya
ke alasan bala
eh
an kasan wannan inda ake tattara sakamakon zabe na shugaban kasar nan wani wuri ne da ake killace shi yawa ka san dai a Najeriya wurare a Afrika baki ɗaya dai zaka iya samun in aka dan je kewaya wurare zaka ci cin karo da wuraren cin abinci ko dai masu sayarwa gefen hanya wani abin da zaka to shi wannan ɗakin inda aka yi shi an killace shi tafiya ce miƙaƙƙa kafin ka je ka ga wani mai kai da wani abu
sai ka yi nisa
sabida da haka idan ka shigo komai yin wanda kake ji dole ka hakura
wayo Allah ne
an dai ce zan ce na gwamma zan ce an ce an bada aikin abinci domin amma dai ni gaskiya ban ga abincin nan da ido na ba dan naji labarin cewa inda ake sai kai dogon layi kai dogon layin zaka iya kaiwa ma a ce abincin ya kare saboda ka hoto ku ɗe ban kwatanta ba ba kwatanta zuwa ba
ba ki da kullun wannan
ba ni da ba ni da kullun in zai sha kai
ki layi kuma a ce ya kare
in koshi da kai kawai ba ni da ba ni da gayan tuwon da zan dan shaki kai jinya okay, I love I'm from Pulata. I can get there, though. I'll get there. I'm just a rubber broad issue. yawa wuri ɗaya muke aiki shikenan sai suka shirya da Adamu Nasiru Adamai ne kai je da kushi tunda na ga maka wurin ba a bari motoci su shiga sai kana da takardar izini saboda haka tunda motoci ba sa yawo shi kuma bakon gari sai suka shirya da Nasiru zai rika dauko su za su rika tafiya tare da Nasiru Nasiru zai dauko su to da Nasiru Nasiru yusuf mama ya shirya ya jira Nasiru ya jira Nasiru ya jira Nasiru Nasiru bai fito ba sai da ganin kowa to da ganin kowa ya na kasa
ko Allah
ya ganka fa kowa an musu duka kuma mai muku fito tun da wuri da ya kamata mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza Nasiru yace ai menene ko menene me yace da hujja da ba sai ce a tambayi malami a tambaya na jisu sai su yace a sai da zaka ga maka shi yana ga ya dauki lauya sai da na gaya maka wannan lokacin da muka tawo mun magana shikenan sai na Nasiru Adamai ne kada ka dauki lauya ya kare ka
lauya ya ke
aiki a kai ke da nesi
lauya ya bani
lauya ya bani shi sai na ce mushi sai ce mutum wannan Nasiru gobe kuma ba ga lauyan da zaka dauka
ka tantance ka fi ka dauki lauya
Da ya je birni tunda da ya tsofaffi a ƙauye ko ina za ka tsaya kai tsari da ya je birnin nan sai aka sai ya ga wani ɗaki an rubuta ba haya
to
ya ga ɗaki an rubuta ba haya ya ita baya abin nan aka ce ai wurin zagawa ne ya ce abin da ya ce wurin zagawa ne da ya ce wurin zagawa bai san cewa a ce wurin ba haya nan ma dakin kuɗi ake biya ba
iko Allah
kike na shi da tsoho ya tafi ban dake je ya fitsari ya fitsari kawai yana fitowa sai ga wani a bakin a zaune ya wuce mutumin ma a bakin zaune a wurin shi bai san cewa wai wannan wanda yake zaune nan
zaman karɓar kuɗi yake ba
a sai karɓar kuɗi yake kafin ka shiga ya shiga ya kana baba ya je ya fitsari ya fito da ya fito sai ya ce ma baban baba baka bada kuɗi ba yace kuɗin da yace fitsari da nake gane yace ai baka bada kuɗin fitsarin ba ko wai dubi yaro ya kalli daki ya dubi yaro ya kalli daki tinda ya dan iya karatu
eh
ya ga an rubuta ba haya ga kuma wannan yana tambayan shi kudi
yaro zai fice
shi yake tambayi yaro yake yaro ka iya karatu yaro yake miki ya iya karatu ne aka rubuta ne a wannan wurin yace ya ga abu ne
yake
ba haya aka rubuta sai ka to wannan kudi yake tambayan shi ya biya nan kuma da ma kudi ya ake yaro yace miki wani ya ake yace nawa nawa yace wai naira biyar naira biyar ake biya to sai yaro yace miki to ai ba ma fitsari yayi ba har da abin da ya tufi tsari nauyi na zai biya
yayi babban kenan
yayi babban kenan
yace
amma ni abin da ya kai ki tsari ne to tsoho ya riga yayi amfani da guri ba haya kuma an riga an rubuta ba haya din kai ne yaro ya zaka yi da tsoho inda zai ki tsoho shi ma in aka ce an akwai riga kun rubuta a wurin ba haya kuma me yasa kuke karban kudin haya
I'm going to go to the house.
Ai ka ga da na wuce ne yasa baka ce kawo kudi ba sai da nito
eh ko kuma ce na le kawure ne
ko kuma ce fitarin na fasa a bayar mun da ya fasa fitarin
eh
yana da ba da ga wani wajibi da daga bana hannu ta bili da ka tibus da burki nan yanzu a madadin
baba ya ko make ni
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za su ci da alheri
I'm gonna make you mine.